Kai.
La'ila.
Wato kuna ji wai duk kun bude ido ko? Kun fara Louis da bouncy na area ko?
Lallai ka.
To ni bana bari wani ya baci a hannuna.
Tabbas.
Wallahi duk wanda yana ji zai bude ido a nan, za mu bude wuta masa.
Zamani, yaran zamani. Zamani, yaran zamani. Zamani, yaran zamani. Zamani, yaran zamani. Kai. Zamani, yaran zamani. 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 Kaga karfin hali wai karamin yaro zai ja da ni. Kai kana wasa da ni, amma ba ka ja da ni. To ban san rai ne, ai ko malama tana da malami. To ku mai da hankali kafin mu mai da martani. Take up the class, na mai da favorite rapper ka dalibi. They trying to jazz me, but chicken yaran bai jin magani. Kawai malam ka ba san rai, can never be enough for me. Zamani, yaran zamani. 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 Zamani, yaran zamani.
A hankali ne zamu ba su magani. Kai, I'm such a boss and I don't need your company. Kai, labbazi gani dan gari. If they fuck with us, I'ma sa su a kabari. Kai, zamani boy, big man, the kilometi. And if you talking about swag, to muna da shi. Dan uban mutum, zero filter. Duk abun da ka kawo, I mun fika. Go to J-Town, ka tambaya way icy. Them go tell you I'm a classic, most likely. Been on this rap since 99, that is precisely. I'm so hard, bamu using Borgoko 90. Suna gulma muna kullun su. Your gali dey pull up to my condo soon. I tell her say classic dey on the way to the crib. Now so she leave everything immediately proceed. Hey, zamani, kai, yaran zamani. Zamani,
zamani, yaran zamani.
Zamani,
zamani, yaran zamani. 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 Zamani, yaran zamani.
Tun lokacin su Tupac da DMX ne da Gayuna muke ba su Boris akan BMX. I'm an MPC of flow classic, it's PMS. Built in nowhere ne Zambia ku je ku kawo POS. I'm one in a million, daga naira daya we made it a million, ballin' kan Gayuna ke like I'm Brazilian, and I never thought I'd make it from the city I'm from. Cause it's tough where I'm from. Follow person with no road. Cause I'm winning muka sangari. Lion King Mufasa Simon a dajin yankari. Back in the days it was gari and kuli kuli. Yanzu mu muke gudu mata don su ja kuli kuli. Yo, shout out to the OG Chenji Dole. Don't ever ask what happened to the old me. When you come against the squad, make sure kai shirin yagi. Kakamanta arewa mafia is pull up surprises class. Karshen zamani, yaran zamani, waƙan zamani. Ace! Arewa mafiya.
Gashi, zamani, yaran zamani. Zamani, kaga yaran zamani.